بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 6 ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 18 ga watan March shekara miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 7 cikin jeren darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiya wallafar al-sheikh Salih bin Ahmad al-Shami jazakallahu khairan wannan karatu da muke watake da taqribus sunna baina yaday al-umma kusanto da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama izuwa ga al-ummas zamu tashi inda mallan yake cewa ababi na hudu babun al-islamu naskhul adyani as-sabiqa babun da yake bayani akan cewa musulunci ya soke addinai waɗanda suka gabata addinin yahudawa da addinin kristoci waɗanda Allah subhanahu wataala yi wahayin su ga annabi Musa addinin yahudawa kenan da kuma annabi Isa addinin kristoci kenan to Allah subhanahu wataala ya soke waɗannan addinan bayan da ya saukar da addinin musulunci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam مالن يتشي أن أبي هريرة الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار مالن يتشي لك أبو هريرة الله يكارى مسيدا الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو هريرة يتشي لك منزم الله صلى الله عليه وسلم قال منزم الله يتشي والذي نفس محمد بيدي نارن إذا الله واندرن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كي هننسى لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يتشي باب واندذي جل عبارا النبتاتا أتشكي وانا الأمة yahudiyun wala nasraniyun sawa'un ba yahude ne ko ba nasari thumma yamutu sannan kuma ya bari ya mutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi ba tare da yayi imani da abinda Allah ya aiko da shi ba illa kana min ashabin nari face ya zama cikin yan wuta Allah ya tsare wannan hadisi al-imamu muslim ne ya fitar da shi a cikin as-sahih din sa abinda hadisin ke cewa a takaice shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya rantsa da Allah wanda ran shike hannun Allah wanda nuni zuwa ga halaccin yin irin wannan rantsuwa da kuma tabbatar cewa rayuka suna hannun Allah ne subhanahu wataala annabi ya ce babu wani wanda zai ji labarin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riske shi min hadhihi al-umma daga cikin wannan al-umma abinda yake da al-umma shine tarin jama'a asal lafazin al-umma yana zuwa da ma'anan jama'atun min al-haywanat taran halittu masu rai kuma inda Allah yake cewa kuma min dabbatin fil ardi wala ta'irun yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum babu wani wato dabba wata dabba dake yawo a bayan kasa ko tsuntsu wanda yake farawa da fukafukansa face su ma al-ummomi ne ka ba hakan kuma Allah ya ce game da kisa annabi Musa walamma warada ma a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi ai jama'atan minan nasi shine asalin ma'anar lafazin umma anan umma yana daukan abinda malamai suke ce ma ummatud da'wa dukkanin al'ummar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo duniya ya fara annabta ya riske sa tashin alkiyama suna cikin al'ummar sa da ake ce ma ummatud da'wa al'ummar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kira zuwa ga su musulunta sai kuma al-akhas akwai ummatul ijaba sune musulmai waɗanda suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ana nufin ummatul da'awa din ne wato waɗanda yake kira zuwa ga musulunci tun daga shi ya fassara da cewa yahudiyun wala nasraliyun bar yahude ko ba nasari duk wanda ya ji labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗannan guda biyu amma kuma yake yin imani ya mutu a ya mutu dan wuta malamai suka ce wannan hadisi ne dalili ne akan daga zaran mutum ya ji zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da kirista ne shi ko ba yahude to yanzu wannan addini nashi an soke shi dan haka Allah bai karbi yahudanci da kiristanci a gun masu yin shi ba tun wancan zaman irin su Adiyu dan Hatim da kirista ne sai da ya tuba musulunta irin yahudawa mutanen garin Madina wasunsu sun musulunta wanda basu musulunta ba an ci gaba da mu'amalanta sa matsayin kafirai ina fata mun gane to haka kuma har wannan zaman duk wanda ya ji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne akan shi ya imani da shi ya bar littafin da yake kamar da annabi yake cewa law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai shi kanshi annabi Musa da yana raye babu abin da zai wadace shi Allah ba zai karbi komai a gun shi ba sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma annabi Isa idan ya dawo a ƙarshen duniya to zai aiki ne da irin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da hadisi suka tabbatar suna na a cikin sahih muslim to wannan kuma hadisin har ila yau dalili ne akan cewa mutane da ke zauna a wasu gefen duniya da cikin wasu tsibirai wuraren da har yanzu musulunci bai riska ba waɗannan su ba su daga cikin waɗanda za a azabtar sakamakon sun ki shiga musulunci domin sakon bai kai gare su ba in ya so Allah zai musu mu'amalar da ya so ɗaya daga cikin mu'amalolin da Allah yake yi ma mutanen da yake ce ma ahlul fatara waɗanda suke cikin kamfa game da labarin annabta kamar yadda al-imamul qurtubi abul abbas yake cewa yace fihi dalilun ala anna man fi atrafil ardi akwai dalili akan cewa waɗanda ke gefen duniya wal juzuri da tsibirai mimman lam yablughu da'watul islami waɗanda musulunci labarin shi bai kai musu ba cewa an la haraja alaihi fi adami al-iman bihi ba su da wato laifi game da kin yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda labarin sa bai kai musu ba amma wanda labarin shi ya kai musu to wajibi ne su imani da shi sannan kuma wannan na nuni zuwa ga duk wanda ya rayu tun daga sanda aka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa ƙarshen duniya to wajibi ne ya amanna da shi matakan labarin ya kai mishi ba wai sai wanda ya rayu da shi ya ganshi ko ya suka rayu lokaci ɗaya ba sannan kuma waɗannan addinai an soke su wanda shine asalin abinda aka kama babi cewa waɗannan addinai guda biyu kiristanci da yahudanci an soke su wanda duk ya mutu akan su ya mutu akan kafirci Allah ka tsare sai malam ya ci gaba da cewa wa an ibn abbasin qala qila li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce da shi ayyul adiyani ahabbu ila Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanne ne cikin addinai addinin da Allah ya fi kauna wani addini ne wani nau'in bautar Allah ne Allah ya fi kauna qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhanifiyatu as-samha miƙaƙƙen addini mai sauki miƙaƙƙen addini shine alhanifiyya millata ibrahima hanifan miƙaƙƙen addini wanda Allah ya turo annabi ibrahim as-samha ay as-sahl mai sauki wanda kowa zai iya yi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka Ahmad haka Abul Qasim al-Baghawi a cikin Mu'jamus Sahaba haka nan kuma Imam al-Tabarani Abul Qasim a cikin Al-Mu'jamul Kabir haka Abdul Haqq al-Ishbili a cikin Al-Ahkam al-Kubra haka nan kuma Al-Imam Ibn Sa'd al-Basri a cikin At-Tabaqat al-Kubra da isnadi wanda yake mursali shi a wajensa hadisi ne tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin ne a cikin Al-Adab al-Mufrad ba a cikin as-sahiba
a cikin as-sahih ya kawo shi ne a matsayin babi babul hanifiyyati samaha abin da ya kawo kenan bai yi takhrijin sa ba to abin da yake nufi da al-hanifiyya as-samaha shine addini mai sauki wanda babu kunci a cikin sa wanda kowanne mutum lafiye zai iya yi ma'ana kowanne mutum zai iya sallah biyar zai yi azumin wata daya zai iya yin zakka ta kashi 1 bisa 40 a dukiyarsa zai iya yin kaza zai iya yin kaza abubuwan da musulunci ya kawo ba zai ji kunci ba kuma ja'ala alaikum fi dini min haraj da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta maimaita irin wannan magana a wurare daban-daban kamar a cikin hadisin Aisha wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inni bu'ithtu bil hanifiyyati samha lalle an aiko ni ne da addini mai sauki haka a cikin riwaya Bukhari da Muslim daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda da ya ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ainihin wata mata wadda ta yi alƙawarin za ta tafi aikin haji da kafa ba za ta hau abin hawa ba annabi ya tambaya ga ta ga labaita aka ce wannan fa manzon Allah ya ce wannan fa aka ce ai ta yi alƙawarin ne ba za ta hau abin hawa ba sai annabi ya ce a ki je ki hau abin hawa ki inna allaha la ghaniyun an mishyatiki Allah ya wadata daga tafiya bai yi bautar da ki da tafiya da kafa ba da haka ki hau abin hawa wannan yana cikin Bukhari da Muslim haka nan a riwaya da ke cikin sunan na Abu Dawud da Tirmidhi da Uqbatu dan Nafi radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma ya ga wani mutum ya tsaya a cikin rana ya dangala kafa guda daya ya tsaya a cikin rana ana azumi nabi ya tambaya wannan fa aka ce ai alƙawarin ne ba zai shiga inuwa ba sai rana ta fadi kuma zai taka kafa shi guda daya ya dangala daya annabi ya ce a Allah bai umarce ni da ne ruhubaniyanci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin wannan yace sauke kafa shi kuma ya shiga inuwa da haka a cikin musulunci babu abubuwa masu kunci wanda za su zama takura har abin da mutum ba zai iya ba duk abin da aka daura mana a cikin shara musulunci abu ne wanda za mu iya yi cikin kwanciyar hankali cikin sauki shine ma'anar al-hanifiyatu as-samha addini mai sauki wanda kowa zai iya yi kuma addini mai kakke wanda yake tafi tare da ainihin wato tare da dabi'ar mutane wannan hadisi kamar yadda muke gani mai riwayar sa shine sahabi ibnu abbas radiyallahu anhu wanda wannan shine hadisin shi na farko da muke karantawa cikin wannan littafin da aka babu laifi mu ambaci wani abu kankani daga cikin tarihin sa ibnu abbas Allah ya kara masa yadda an haife shi ne shekara 3 kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana lokacin da banu hashim suke cikin wannan wuri da ake cewa shi abu bani hashim bayan an sa musu takunkumin karatun arziki an ce ba za a yi mu'amala da su ba sai dai ko dai su mika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kashe shi ko kuma su fita su bar garin gaba daya suka zabi cewa ba za su mika shi ba da haka suka koma suka taru su da sauran danginsu to a lokacin aka haife shi a cikin wannan shekaru uku da suka yi da haka sai kuma yayi hijira tare da iyaye tare da mahaifiyarsa har yana cewa ma ni da uwata mun kasance cikin almustada'afina cikin masu rauni waɗanda ba abin da suka iya ba su da ƙarfi ba su ne da suka iya baban shi shine al-Abbas ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka shi ibnu al-ammi ne wato cousin yake ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rasuwarsa kudin shekara ta 67 ko kuma 68 bayan hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sunansa kenan Abdullahi ibnu Abbas Abul Abbas Abbas dan Abdul Muttalib shine babansa ana masa kirari da Al-Bahr kogin ilimi ana masa kirari kuma da Hibrul Umma wato babban malami na al'ummar musulunci ana masa kirari kuma da Faqihul Asri malamin fiqhu a zamanin sa sannan imamul mufassirina limamin malaman tafsirin alqur'ani bi girma ibnu abbas yana cikin malamai na farko wanda suka fara zama a ja musu baki su fasara alqur'ani har yana yi man mutanen ma da ba sa jin larabci fasara alqur'ani a ja mushi bakin alqur'ani yayi bayani da larabci sannan kuma akwai wani bawon shi wanda shi kuma yana jin larabci yana jin farisanci yaren iran shi kuma sai ya zo ya fasara ma waɗannan taron mutane
da yaran da suke ji yana yin haka a musumin makka kamar yadda yake cikin ainihin tafin Abdurrazzaq As-Sanani al-Musannaf a mahaifiyarsa sunanta Lubaba bintul Harith al-Hilaliya ƴar uwar Maimuna ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda Zahabi ya siffanta shi yake cewa kana jamilan ya kasance kyakkyawan mutum ne madidal qama wanda yake da lafiyayyen jiki kamilal aqal mai cikakken hankali zakiyan nafsi yace mai zurfin basira min rijalil kamal daga cikin cikakkun mazaje haka Zahabi ya mushi ainihin kirari annabi sallallahu alaihi wasallama ya mushi addu'a ta musamman yake ce masa Allahumma allimhu ta'wil wa faqqihhu fid din wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mitin da wasu mutane ya dade a wata riwaya ma aka ce Jibril ne alaihi salam aka aiko shi zo yi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baban shi ya aiko shi da yazo sai ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wani mutum suna ganawa to da yake yaro ne mai hankali sai ya zauna a gefe yaga sun dade basu gama ba sai ya aje musu ruwan alula sai ya tafi shi to da annabi ya fito ya ga wannan ruwan cewa ya aje wannan aka ce Ibnu Abbas to shine sai ya mishi wannan addu'a daga baya sai ga gamu da ammin nasa Abbas kenan Abbas ya ce mishi na aiko dana wurinka da sako ya ce bai ganka ba ko kuma ya ce ya ganka amma kana da bako shine annabi yake ga Abbas ka san waye wannan bakon Jibril ne da ka yana daga cikin fallashi shine ganin Jibril da yi shi Ibnu Abbas da kuma kaifin basira ba kowane yaro ne za a yi koshi gun babba ya ganka da bako ya tunanin bai kamata ya katse ku ba wannan yana bukatar yaro mai kaifin basira yana da hadisai da yawa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musnadin shi hadisi 1660 duk da yake kamar yadda malamai suke fada asalin hadisan da yaji shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ba su kai 70 ba asalin waɗanda yaji ba su kai 70 ba amma dai ya ji su ne cikin sahabbai Bukhari da Muslim sun ruwaito daga cikin wannan musnadin nashi hadisi 75 yayin da Imam Bukhari shi kadai ya kadaito da riwaya guda 120 Imam Muslim kuma ya kadaito da riwaya hadisai guda 9 Ibnu Abbas na daga cikin as-sahaba al-mukthiruna min ar-riwayat wadannan mutum bakwai da kullum muke ambatan su wanda suka fi kowa yin riwaya abinda yasa ya samu karatu da yawa gashi annabi ya mutu ya bashi yaro dan shekara 13 kamar yaron da ke JS2 ko JS3 kuma kamar ta haka yace sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai na ce qultu li rajulin min al-ansari ina da wani aboki sa'ana cikin ansarawa sai na ce mishi halumma ila ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama nata'allam minhum al-ilma zo mu tafi gun sahabbai mu je mu koyi ilimi fa innahum al-yawma kathirun kaga yau suna da yawa a wannan zamanin farkon rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk suna nan a Madina to duba irin wannan hangen nesa na yaro dan shekara 13 yayi wannan hangen nesa sai abokin ya ce mishi wa ajaban laka ibnu abbas kai ka bani mamaki yaushe kake tsammanin har za a buƙaci ilimin ka ga Abubakar ga Umar ga Abu Ubaida ga wani yaushe za a buƙaci ilimin ka kana dan yaro karami shekara 13 yace sai na tafi na je na koya shi kuma ya ci gaba da harkokin shi na duniya ya shiga wannan sana'a ya nemi aiki nan ya shiga nan ya shiga can daga ƙarshe yake cewa sai da na zama malami sai wannan mutumin yake ce mini hazal fata a aqallu minni wannan yara yafi ni hankali wallahi amma Ibnu Abbas bai taɓa faɗin sunan waye ba dan kai ya ci mishi zarafi dan a dauki izina haka ya dinga bin sahabbai ya je ya kwanta a kufa gidan sahabi har rana ta daga har kura ta shiga cikin kunnensa ba zai mai sallama ba kamar yadda yake bin ainihin wato Zaid dan Sabit ya rike mishi ingarman dokinsa in aka ce mishi kai kana dan uwan manzo Allah amma kana shan wahala kai ce a manyan mu sun umurce mu da mu girmama malaman mu ne da haka ya tara wannan ilimin mai yawa shi sa Ibnu Mas'udin yake cewa wannan yaron yake cewa law kana hadhal gulamu adraka ma adrakna wallahi ma ta'allaqna minhu shay'a ce wallahi wannan yaron da a ce ya kai shekarun Ibnu Mas'udin shi an fara musulunci da shi tun a Makka yana daga cikin ashabi kullu al-awwal yace kaga wannan yaron Ibnu Abbas da a ce shekarun shi irin namu ne da shi aka fara ce wallahi ba wanda yake shi ne Allah ya bashi kaifin basira da sanin ya kamata shi yasa masruq
yake cewa kuntu idza ra'aytu ibn abbas qultu yace na ga ibn abbas sai in ce ajmalun nas ga wanda yafi kowa kyau wa idza nadaka qultu afsahun nas in yi magana ce kaji yafi kowa fasaha wa idza tahaddatha qultu a'alamun nas in ya bada karatu sai in ce kaji kuma yafi kowa ilimi da haka ya tara kyau da dangantaka da ilimi da daraja da basira Allah ya kara masa karshi da mahaifinsa da haka kisa Umar ya kasance yana jin shi a jiki san da ya zama halifa yana jin shi a jiki sosai har wasu dattawa sa'o'in iyayensa suka fara gunagunin cewa ana shigo da yaro karami sai an yayyanmu cikin majalisar mu shine wata ranar Umar ya ce to ka bani da su zan gwada su suna ganin fa Umar na ce mishi ta'ala ya sahibul mu'dalat idan aka kawo Umar fatawayar sai da yace sai kira Ibn Abbas ya ce zo ga wata fatawa ghusya gawas kutsa ciki ya kai mai kutsawa sai ba da fatawa kuma sai Umar ya karba har a lokacin bakar mamanta shekarar sa kasa da 20 ne san da Umar ya wani fanci shekarar sa kasa da 20 in ya zama manzo Allah ya bar shekara 13 kaga Umar ya hau bayan shekara 2 da mutuwar manzo Allah sai zama shekarar shi 15 kenan a lokacin to koda karshen halifancin Umar ne sai zama shekarar sa 27 kenan kuma kamar haka sai ka kara shekara daga 15 ka kara 10 ko sai zama shekara 25 shine aksa shekarun sa san da Umar ya rasu to sai Umar ya ja shi cikin dattawa yan shekara 60-70 kuma a dabi'ance sai ga wannan ba sa'an zaman su bane ba sa'an zaman majalisa bane wata ran sai Umar ya ce me kuka sani game da fassarar iza jaa nasrullahi wal fata suka yi ta fadan maganganu waɗanda suke kuskure sai Umar ya ce musu ya fata fassir halahu ya kai dan yaron nan fasara musu ai ko yaron nan ya shiga bayani bayanin da ba su taba zan irin shi ba Umar ya ce to ni ma iya karatun da na sani kenan yace kun ga dalilin da yasa nake kawo shi da haka Umar ke mishi kirari yana ce mishi fatal kuhuli kamar da wasu a ce yaro da gari abokin tafiyan manya kaga mu yanzu inde mai kudi ne kai shi za maka wannan kirari ko idan mai kudi ne kai ko mu kankanta ka to babba ne in ba haka ba kuma akwai matsala ko a gidanku sai kaga ko kai ne karami ka zama babba har babban wan kun zai aure da ya sai cito sai abinda Alhajiwa ne yace ku bari sai ya zo daga Lagos ko Port Harcourt ko kuma a buga maka waya sai abinda ka ce yace to ka dai sani yanzu kai ne wan ko ba gaskiya ba duk za su baka girma saboda kana da kudi kudi sun fi komai kawo girma yanzu Allah shi kyauta Ibn Abbas kenan Allah ya kara masa yadda akwai abokin hamayyarsa mutum daya a cikin sahabbai Rabi'ar dan Adam da shi da Ibn Zubair ba sa shiri musamman zaman Makka bayan da aka yi rigingimin nan na halifanci Ibn Zubair ya kafa gwamnati a Makka to da ya ji labarin Ibn Abbas ya dawo Makka sai ya tura mai sako cewa dole kai mu baya latubayi anna aula ahriqanna alayka darak ce wallahi ko ka zo ka mu baya ko kuma sa ko ne gidanka yana cikin sai wallahi nubar Ibn Abbas ya ce ba zai mu baya ba ana ya halifa biyu yanzu ba zan mu kwa mu baya ba sai ko Ibn Zubair ya sa aka je aka dinga tattaro itatuwa aka zo aka ko kewaye gidan Abdullahi bin Zubair shi kuma ya riga ya aika wa sako zuwa ga jama'a shi a Iraki suka turo mai da sojoji mutum 4000 suka zo da makamansu da suka shigo cikin Makka suka yi atisaye suka yi kabbara shi kanshi Ibn Zubair sai dai firgita ya je buya bayan Ka'aba a daidai lokacin ya tura shi kuma nashi sojojin su su kona gidan Ibn Abbas da duk wanda yake ciki abin da yana kona mai gida kenan saboda mulki kawai sai yana ce mai Ibn Abbas ku kuna yi mana haka ne saboda kuna ganin wai ku kun fi kwacin canta mulki nan to ba ku yi saboda Allah da haka yana kyama Ibn Abbas yana neman dalilin da zai kashe shi shi sa Ibn Abbas na da wata fatawa wadda kuskure ce Allah ya gafarta mai game da auren mutu'a ya ci gaba da bada fatawa da auren mutu'a in ba karshe karshen rayuwarsa ba to akan wannan fatawar shine Ibn Zubair yake cewa wallahi in na ƙara jin labarin wani tsohon banza da shi yake ya bada fatawa irin wannan yace wallahi sai na sa an jefe shi irin da yake jefe mazalata to karshe dai Ibn Abbas sai da ya bar garin ya koma Ba'ifa abinda ya hana mutane su mishi mubaya'a ya zama khalifa a wannan lokacin shine ya riga ya makance kan amma yana da farin jini da masoya da kuma al'umma ta hada kan ya cancanta ya zama halifa sai zama amma ya riga ya yi rauni a jikinsa sannan kuma ya makance Allah ya gafarta mishi Allah ya kara masa yadda wannan take kenan kwarai da gaske game da sahabi Ibn Abbas radiyallahu anhu hatta sayyidina ali radiyallahu anhu ya yadda da kaifin basira ibnu abbas kuma malaman tarihi suna cewa da yayi aiki da shawarwarin ibnu abbas to da ya ci nasara akan wasu cikin rigingimun da aka yi tsakanin shi da su muawiya musamman game da wannan sulhu na alhakamai game da zaben abu musa al-ash'ari yace ka barni ne inji kamar yadda shi ne kuma yaje tattauna da khawarija wanda suke kyamar su Ali dan Abu Talib kuma yake gamsar da ɗaya bisa uku su suka dawo suka tuba Ibn Abbas kenan radiyallahu anhu babban sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya isa game da tarihin sa ko Allah ya gafarta mashi Allah ya kara masa sabida to sai mu ji inda malaka yake cewa babu man mata ala tauhidi dakhala aljanna babun da ke bayani akan cewa duk wanda ya mutu yana dayanta Allah to zai shiga aljanna shine ma'anar dakhala aljanna zai shiga aljanna malam yace ana bi dharrin daga Abu Dharrin al-Ghifari radiyallahu anhu kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace atani atim min rabbi wan dan sako ya zo mini daga Allah ubangiji na fa akhbarani ya bani labari aw basharani aw qala basharani ko kuma yi mini albishir da cewa annahu man mata min ummati la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna cewa duk wanda ya mutu cikin al'ummata alhalin baya shirki da Allah game da komai zai shiga aljanna qultu ni ibnu ni Abu Dharrin sai nace wa in zana wa in saraka qala wa in zana wa in saraka wannan hadisi ne daga cikin hadisai shi wannan sahabi Abu Dharrin al-Ghifari wanda yana cikin Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aika mishi wani mala'ika da wani sako na musamman shine ya ga Abu Dharrin wannan sako cewa daga cikin al'ummar sa duk wanda ya mutu ba tare da yana shirka ba to ya mutu zai shiga aljanna ko mun daren dadewa to a zahirin wannan riwaya kamar shi Annabi ne yake cewa mala'ika koda yayi zina koda yayi sata amma wasu riwayoyin kamar da yake cikin Bukhari a cikin kitabul jihad da can cikin raqa'ik sun nuna cewa shi wannan sahabi ne wannan tambayar kamar da kuma riwaya yake cikin al-Tafhim al-Baghwi sharh as-sunnah cewa ya maimaita tambayar har sau uku wanda a ƙarshe Annabi yake ce masa wa in zara wa in saraka ala ragmi anfi abi zarre ko yayi zina ko yayi sata kuma ko kai Abu Dharrin kaki ko kasu ko kana so ko baka so shi Abu Dharrin yana ganin garabarsa ta yi yawa yaushe za a ce mutum ya aikata wannan munanan kaba'ira guda biyu kuma a ce ya mutu ya shiga aljanna wannan hadisin kamar yadda Az-Zain Ibn al-Munir yake fada kamar yadda Ibn Hajar ya kawo a cikin Fathul Bari yace yana daga cikin ahadisur raja allati afdat bi ba'd al-jahilina ila al-ittikali na daga cikin hadisai wanda suke nuna fata nagari da sausauci da rahama Allah wanda yasa wasu wawaye sai suka koma suka shantake wal iqdami ala iktirafil maharim suka dinga auka wa laifuka wal mubiqati da laifuka masu dirmusa mutum a cikin wuta to ba haka yake bayyana hadisan ba ba abun da hadisan suke nufi ba abun da hadisan yake nufi shine ka rayu akan la ilaha illallah to zaka mutu akan ta rayuwarka ta zama kana aikata la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine kana bin Allah kana bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dan Allah ya soka daga dakatar sai ka mutu akan ta in ka mutu akan ta sai Allah ya fi maka zulubai wanda suka saba faruwa ga mutane to me yasa akai kwatance da zina da sata dan a kwatanta haqqin bil adama da haqqin Allah zina tana wakiltar haqqin Allah sata na wakiltar haqqin bil adama wannan daya yake ne daga cikin dalili na biyu kuma da a kwatanta munanan laifuka wanda dukkanin mutane masu hankali sun hada akan kyamata wannan laifuka hatta masu aikata su zina da sata suna daga cikin laifukan da hatta wanda yake yi in an kama shi ko in ya koma cikin hayyacinsa zai nadama ya ga cewa bai kyauta ba koda ya tirsasu zuwa ga yinsu ma'ana koda laifuffuka wanda duk duniya an hada akan munansu domin hatta al'ummomin kafirai suna kyamar zina hatta dabbobi akwai dabbobin da suke kyamar zina kamar yadda muka ji a baya game da birai ya tabbata ko da ke ba wannan karatun bane ku ya tabbata al'ummar birai an ruwaito na cikin sahih bukhari akwai suna a cikin suna da ƴan sanda waɗanda idan ma macen buri ta je ta yawo ba a ganta ba kwana da kwanaki ta dawo waɗannan ƴan sandan na wannan anguwar buran za su tare ta sai an cike da tsule ta a jiko ta yi zina in kuma aka tabbatar da ta yi za a jefe ta wani sahabi ya ga wannan kuma ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari yana cikin Bukhari so da aka kaga hatta dabbobi da suke da sauran tunani ba sa kaunar wannan muguwar dabi'a ita ko sata dama tana daga cikin abu da yake cewa absolute morality kaida ta cewa moral absolutism a ko ina a duniya a dokar kowa babu dokar da ta yi sata ka dauki abin da ba naka babu wannan dokar sawa'un dokoki ne na gargajiya ko dokoki ne na turawa ko dokoki ne na ƙasa da ƙasa ko na wanda irin kabila ne ko al'umma ba su yarda da sata ba to sai ake kwatance da waɗannan munanan zinuban dan nuni zuwa ga haka irin waɗannan zinuban ko da su mutun yake yi in dai ya mutu da imani to Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya tsira wannan imanin zai sa ya tsira komun daren dadewa dan haka wannan hadisi ya zo dan bayyana falalar la ilaha illallah da falalar wanda ya mutu akan imani ina fata mun gane wannan amma abin da ake cewa shine ba wai an baka lasisi ne ka je ka ci gaba da aikata waɗannan laifukan da tunanin cewa ai ba komai kana da imani ba kwatankwacinka idan ka yi haka kwatankwacin mutumin da aka ban mutu aka ban mishi gadan ma dudan kudade sai dauka ai shi bai da matsala bari kawai ci gaba da kashewa ba tare da ya kara reinvesting istismar ba ya aje kawai yayi ta kashe kudin yayi ta kashe kudin da tunanin cewa ai shi ya gaji arziki kafin ajima zai koma talaka fitin ya rama abin kwatanci ga kwatankwacin mutumin da zai dinga tutiya ai shi yana da imani bari kawai yayi ta laifuffuka iya san ran shi saboda yana sa ran karshe wannan imanin zai sa ya tsira to ba zai ankara ba daga yin laifi har sai ya asara imaninsa to wata iskaliya kuma da za a kalla a nan shine ina kuma ma'anar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min wanda yake zina san da yake yi bai da imani wanda yake sata san da yake sata bai da imani sai malami suka ce wannan hadisin da yace la yazni zani yana nufin bai da kamalul iman in yana da kamalul iman to zai fasa yin wannan zina in yana da kamalul iman ya tuno Allah da girman sa da girman azabar Allah zai fasa yin wannan satar to a san da yake bai da kamalul iman sai dai aslul iman to wannan aslul iman din shine wancan da zai tsayar da shi ina fata mun gane wannan Abu Dharr al-Ghifari sabon wannan hadisi shi ma an muka fara cin karo da shi an yi sabani game da sunansa maganganu daban-daban amma mashhuri shine sunan shi Jundub bin Junada bin Sakan asalin shi dan kabilar Gifar ne wasu kabilu ne wanda sun shahara cewa tun a jahiliya ɗan fashi ne hasali ma shi kadai aka bada labarin a jahiliya ya kasance kana yaghiru wahdahu ala qaumin ko ala hayyin shi kadai kan zai gari ana jin tsoron shi da an gan shi za a zo duka a yi ta kuka ana ba shi hakuri ya daki na daka ya kwashe kayan da ya ga dama kwashewa duk a shiga cikin gida a dai mishi kayan mutane da kudade da ƴan mata da wanda yake so da ya tafi da su shi kadai yake yin wannan a jahiliya to ya kasance mutum ne mai gaskiyar magana kamar yadda ya tabbata a ɗaya daga cikin hadisai da suka zo a cikin manaƙibinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mutum wanda kura ta taba ko wanda sama tema inuwa wanda ya kai Abu Dharrin gaskiyar magana yana da gaskiya kwarai da gaske akwai hadisai da suka zo game da kissar musulunta sakala ne sun saba da junansu ɗaya yana cikin Bukhari ɗaya yana cikin Muslim wanda ke cikin Bukhari shine wanda galibi mutane suka sani labarin cewa ya yi kokaninsa Unais ya zo Makka ya ji mishi labarin wannan da ya kawo sabon addini kanin nashi ya zo ya yi yawo ya samu labarin kwarai ba ya koma sai Abu Dharr ya ce bari ya zo da kansa ya zo ya zauna a Ka'aba baya cin komai sai ruwan zanzam bayan kwana uku ko wasu kwanaki makamanta haka ya ga mun sayyidina Ali ya ce mishi ka annar rajula dhaifun ko garibun kamar mutumin nan bako ne ya kai shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta sai ya zo Annabi ya ce mishi ka koma garin ku sai ka ji labarin nayi hijira sai ka dawo ya ce wal asru khanna biha bainahu ce wallahi sai na furta kalmar shahada tsakanin kafiran nan na Makka yace Ka'aba ya kwalla la ilaha illallah kafir Makka suka ce mu za a yi wa rashin mutunci a Ka'aban suka tare suka dinka dukan shi suna dukan shi yana la ilaha illallah suna dukan shi sai da suma yana farkawa ya ci gaba da fadan la ilaha illallah to shine Abbas yake ga musu cewa kuna yin wauta in ku kashe mutumin nan kun san cewa dukiyar ku ta kasuwanci na wucewa ta garin su kuma wallahi kun san halin mutanen garin su da ku kyale shi sannan suka kyale shi riwaya dake cikin muslimi ta kuma ga wannan cewa ya taho ne saboda su suna daga cikin kabilu waɗanda suke kare alfarman watan Rajab ba sa fasa yake a cikin sa da haka da shi da mahaifiyar shi da ɗan uwan nashi suka taho za su je su yi wani kai farmaki daga baya sai ya ce bari ya je Makka dan uwan nashi ya bi shi suka taho tare suka bi suka yi tambayoyi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka musulunta ba tare da irin waccan kisa ba wannan kuma duka sun inganta malamai sun yi kokarin hada ruwayoyin ta hanyoyi da dama sannan Ibn Ajarin a cikin al-Isaba ya tattauna akan wannan dalla-dalla yana daga cikin hadisai da suka zo shahararru akan falalarsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin ku waye zai mun alƙawari cewa in na mutu na bashi zai riske ni a lahira kamar yadda na mutu na bashi no shakin kowa ya shiru sai Abu Dharr sai ya daga mu sai Annabi ya ce mishi to innaka la aqrabun nasi ilayya manzilan yawmal qiyamah da yake wannan hadisin kamar yadda zabi yake cewa munkari ne akwai matsala game da isnadin sa amma shahararren abu ne game da ainihin wato kissa ta abin nan ta falalarsa wancan hadisin na magana gaskiyar lahajarsa yana cikin sunanta al-Imam Abu Dawud an subata shi da cewa mutum ne kakkarfa mai cikakken gemu wanda yake mai girma na jiki sannan kuma zabi yake cewa kana ra'asan fi zuhud ya kai matuƙa wajen gudun duniya wasidiki da wajen gaskiya wal ilmi da wajen sanin ilmi wal amali da wajen aiki qawwalan bil haqqi mai fadin gaskiya ne la yakhafu fil haqqi law matalai baya sarkar zagi mai zargi shi sai ya samu matsala da sarakuna su Muawiya da kuma Halifa Usman dan Affan radiyallahu anhu ya da wata fahimta game da zakka cewa duk wanda ke da wani abu ko mun kankantar sa inda ya gama buƙatar shi to haramun ne ya kwana da ku kwandala wajibi ne ya raba wa talakawa in yake haka talakawa suna da yancin su iba ba sai ya ba su ba ce kuma shi kuma wannan mutumin dan wuta ne ranar alkiyama za a dinga kora shi da wannan dukiya wannan fatawa ita yake ta yadawa har ya zama kamar yana ziga talakawa Muawiya sai da dade shi ya tura mai ibnu abinda Usman dan Affan labarin Usman dan Affan ya ce ka dawo Madina ya dawo Madina bai fasa ya da wannan fatawa ba karke Usman ya ce mishi to ka bar garin nan ka koma kauye kai ka zauna shine ya koma Ar-Rababa anan ne ya rasu daga shi sai matan shi shine yake bata labarin dama Annabi ya mishi bishara cewa tamshi wahdaka wa tamutu wahdaka wa yadfanuka almu'minuna dama zaka rayu ne kai kadai kai Abu Zarin kuma ka mutu kai kadai amma mu'mini ne za su yi maka sallah yana cikawa kuwa sai ga Ibn Mas'udin cikin almajiransa za su je aikin haji sai wannan mata ta ce musu ku zo da Allah ga bawan Allah da ya rasu ku mai jana'iza suna dubawa suka ga ainihin wato shine wato Abu Dharr al-Ghifari Allah ubangiji ya kara mashi rahama Allah ya kara mashi yarda rasuwarsa shekara ta 32 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim guda 281 babban sahabi ne cikin sahabbai manya-manya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa ma kamar shine na biyar a cikin musulmai a cikin wanda suka musulunta da farko Allah ya kara mai yarda to wannan kenan sai mu wuce inda malaka yake cewa an Anas ibn Malik daga Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adh radifuhu ala rahli wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho tare da Mu'adh dan Jabal radifuhu ya goye shi ala rahli akan wato siddin shi na jaki ne kamar da wata riwaya ta bayyana wannan yana nuna tawalu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake iya goye mutum akan jakinsa qala yace ya Mu'adh ibn Jabal ya kai Mu'adh dan Jabal mu lura da kyau da irabin wannan wajen ya Mu'adh bina jabalin akwai wajihi kamar guda uku da malamai suka ambata wannan wajihin da yago a cikin wannan riwayar shine wajihin Ibn Malik kusan Ibn Malik Allah ya bashi wata baiwa shine yayi ya zauna yayi tahqiqin Bukhari ta fuskar wasulla ibnu Malik al-Andalusi mai alfiya, Allah ya mishi wata jarabawa a zamanin shi, mutane suna kyamar karatu, gashi malami iya malami amma bai da almajirai, gari gari yake yawo yana neman wanda zai kama karatu, ba wanda yake saurare shi, sai ya rubuta da tatafai kawai, duk inda yaje neman almajirai kwana ɗaya biyu za su watsa su bashi waje. Abin ya dame shi, to sai je kasar Sham, sai tara ana karantar da Sahih al-Bukhari, ana bin nuskar ana gyarawa, shine wato zaka ana cewa nuskatul al-Abi, to wannan malamin al-Abi zamanin su daya, to sai ya zauna a masallaci da ana karatun da abin da ya sarke musu game da mas'ala ta nahwu ko sarfu ko irabi, to sai a nemi ra'ayinsa, sai ya ci gaba da bayani dalla dalla, kaga Allah cikin hikimarsa bai samu dalibai a zamanin shi ba, amma kuma yanzu duk duniya littafin shi musamman alfiya na daga cikin tafi mafi muhimmanci a nahwu, wanda kuma in ba ka koyi shi ba ba ka iya nahwu ba, kowa na neman littafin yanzu kuma, amma san da yake raye cike dalibai yake bai samu ba, kowa da jarraba da Allah yake mishi, wani kuma kaga ya tara dalibai na raye da ya mutu ko ba za ka ƙara jin labarin shi, Allah shi kyauta, to shine yace shi taudiyin sa Mu'adhu bina jabal, sai zama Mu'adhu marfu'i ne, munada marfu'i saboda mufradi ne, sannan ibna kuma ibna jabalin sai zama badali ne akan wancan, amma tunda shi wato murakkabi ne ya zama mansubi, wannan shi ne taujihin da shi ya kawo, amma ibnul hajib shi ma babban malamin nahwu ne, shi kuma yace a za a ce ne ya Mu'adha bin Jabal, ya Mu'adha bin Jabal, sai ya dauki Mu'adhu din kamar hukuncin abin da ke bayan shi, sai zama kamar wato ya zama shi ma idafa ne Mu'adhu da bin din. Akwai ibnu Tin wanda shi kuma yace nasaba ta halasta, amma akan takadirin cewa Mu'adhun za'idi ne, kamar annabi na cewa ne yabna Jabal, wannan taujihi ne na malaman nahwu, to sai yace annabi yace mishi ya Mu'adh, yace qala labbaika ya rasulullah wa sa'adaika, labbaika na amsa maka, shine ma'anar labbaika ya rasulullah wa sa'adaika, ya manzo Allah ka ji dadi duk abin da kake so in maka zan maka, wato ka ji dadin amsa wanda nayi maka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai annabi yace mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi ya Mu'adh, annabi ya ƙara kiran shi yace ya Mu'adh qala labbaika ya rasulullah wa sa'adaika, yace na amsa kiranka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ina so ka ji dadin amsa kiran da nayi maka, salasan suka yi wannan so dama ya daga cikin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da karantawa, yakan faɗi abu ya maimaita shi so uku don kowa ya ji ya riki, to haka in ya kira mutum yakan maimaita don nuna muhimmancin abu, qala sai annabi yace ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbi illa haramahu allahu ala an-nar, babu wani mutum wanda zai gasgata cewa ya faɗi kalmar la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallama sidqan min qalbihi, ya faɗe ta da gaske cikin zuciyarsa, illa haramahu allahu ala an-nar, face sai Allah ya haramta wuta daga cin jikinsa, sai Allah ya haramta ma wuta ta ci jikinsa, wannan na nuna falalan la ilaha illallah. Qala ya rasulullah, sai Mu'adh ya ce ya manzon Allah afala ukhbiru bihin nasa fayastabshiru, wannan irin roman karatu, wannan irin karatu mai nuna akwai wato alamun dacewa da samun daga kafa daga wurin Allah, shin ba na je in taga wa mutane ba si wajunan su bishara. Qala sai annabi ya ce idan yattakilu, idan kai mutane haka sai su shanta kiyaye karka musu haka, wa akhbara biha Mu'adh inda mautihi ta'assuman, amma Mu'adh ya bada labarin wannan hadisi sanda zai mutu ta'assuman, ai khashyatan min alwuqu'i fil ismi, ya fada saboda tsoron kai ya fada cikin zulumi, wannan hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi kamar da malai ambata ana Mu'adh dan Jabal ya ji wannan roman. A wata riwaya wadda al-Imam al-Bazzar ya fitar, wanda Sheikh al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya inganta ta a cikin Fathul Bari, yace sai da Mu'adh ya fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kaza, amma ya gamsar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya kamata fa abara, sai ya fita yana murna zai je ya fara fada mutane, yana zuwa sai ya fara gamuwa da Umar dan Khattab, yace ma Umar kaji kwalar da annabi ya fada yace amma fa yace kan na fada ni kuma nuna mishi cewa ya kamata ya bari a fada ka san saukin kanshi dai da yake san mutane san falala sai yace aje a fada sai Umar yace mishi ya la ta'jar ya mu'ad kai mu'ad kake gagawa mu kuma gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sai Umar yace mishi ya rasulullah la anta aswabu ra'ayin min mu'ad wallahi ra'ayinka da ka fada na farko ya manzo Allah yafi na mu'ad kar ka bari a yada wannan magana cikin mutane sai annabi ya dawo kan wannan ra'ayin shi yace innahum idha sami'u yattakilu yadda ka bani din nan idan sun ji za su ainihin koma su santake wannan riwaya ce sahihiya tana cikin Musnad al-Bazzar kaga tana nuni zuwa ga ƙarin muwafaqat na Umar da ce gamdakatar da Umar yake da shi da kuma yadda Umar dan Khattab yake da zurfin tunani shi za annabi yake cewa da za a yi wani annabi a bayanka a bayana inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma da Umar ne wannan Mu'azin bakar manta mun ji a baya yana daga cikin manyan sahabbai ta fuskar ilimi duk da shi ma yaro ne karami san da ya rasu ma shekarar shi 32 amma anan yayi kuskuren istinbati yayi kuskuren fahimta yayi kuskuren wato abin nan takdirin mawkifin wannan ya nuni kuma zuwa ga mutum zai iya zama yana da wani ra'ayi wanda yake kuskure amma iya gamsar da mutane suka kamar daidai a lokacin shi ya bai san kuskure bane ra'ayi ko mun gani sannan yana nuni zuwa ga cewa wato akwai halastin yin ijtihadi ko da akwai wani malami wanda yake gaba da kai yanzu Mu'adhu ijtihadin shi yace wato ba a je a fada ba tare cewa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi annabi ya ce mishi kai waye baka izinin kai magana ina rayuwa sannan kuma yana nuni zuwa ga tawalu'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kan dauko wani a bayan raƙumin jakinsa Ibnu Rajab na da littafi da tarihin mutanen da annabi ya taɓa goyawa akan abun hawansa manzo Allah sai sama ya da tawalu ya daga cikin girman kai a ce kana da abun hawa amma baka goye kowa kana da keke ko babur ko ma mota kai ta wucewa kai kadai ga mutane za su sallar juma'a ko idi ko janaza ko za su wuce kadai ka ki daukan kowa saboda kana jin girman kai ba wanda ya isa ya zo na kusa da kai wannan girman kai ne kuma asara ce kake domin dai wanda zaka kona da iri dai ne yawan shi manzo Allah sai sallama yakan goye mutane a bayan abun hawansa duk da yake malamai sun yi magana akan zamu zo mu ji shi a gaba ba wannan karatun bane akan hukuncin overload a daura ma dabba abin da yafi karfin ta ba ke wannan jama'a abin da mutane suke 3 in 1 ko kuma irin yadda ake danno mota kaya din nan daga Kano har Port Harcourt ko har Onitsha a cika ta da kaya ka ga ta yi wani tsiri haka irin yan gilma din nan da masu me suna motocin nan 18 seater homa za ka ga sun ciko mutane sai aka hadari ba yi da kyan gani wannan duka babu kyau ma dama a hukumance ma kafin ma je ga musulunci EFCC ma me suna masu kama abin nan safety ko ba su yadda ba su ma president ya ba su yadda ba da Castilia da Karuta da kowa duk ba su yadda wannan ba saboda zari'a ce ta hadari to amma babu laifi ka goye mutum daya a babur wanda dama an yi shi dan mutum biyu babu laifi ka dauki mutane a mota ka wanda dama an yi ta daukar mutane iya waɗannan amma a totsa mutane wasu a boot wasu a sama wasu a sileko ta window kamar kaji ko kuma kamar rubuta yan siyasa ana campaign wannan bai halasta ba ina fata mun gane wannan amma ya halasta a dauki mutane hasali ma alkhairi ne haka sannan kuma yana nuni zuwa ga wato halascin yiwa malami tambaya dan neman wani ƙarin bayani ko dan bashi shawara kamar da shi Mu'adh yayi sannan kuma yana nuni zuwa ga halascin jinkirta wani ilimi ga wasu mutane idan aka ga cewa bai da amfani a lokacin zuwa gare su wancan ta'assuman da aka ce malamai sun mishi fasara biyu ko ya zama ta'assuman ala kitmanil ilm yana jin tsoron kar ya mutu bai faɗa ba ya zama ya ɓoye ilimi wannan shine azharul wajhaini ko kuma ta'assuman ala mukhalafati amri nabi sallallahu alaihi wasallama bi kitmani hadha al-ilm yana so ya faɗa amma yana jin tsoron anya ko bai saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Ibnu Rajab yace wannan wajhi ne mai rauni saboda sahabbai ba sa wato yi wa manzo Allah irin wannan ko musamman a ce sahabi yana gadan mutuwa ya saba wa abinda annabi ya faɗa ba zai haka ba wato dai ya fahimci cewa wannan hanin to hani ne na tanzihi ba na haramci ba abin da ya fahimta kenan yasa sai faɗa da ƙarshen rayuwarsa dan kai zama ya koyi ilimi domin inda a ce abin da ya fada din ya saba to da bai halasta a cigaba da riwaya hadisi ba da sai a cigaba da buyewa gashi duk kowa ya ji hadisi ina fata mun gane wannan to wannan kenan to kafin lokaci ya kure banne mana ta'aliki akan wata magana da muka yi a darasin da ya gabata wanda tun daga nan da muka tashi akwai dan uwa malam Nura sahabi ya min magana akai kuma akalla mutane biyu suka kira ni a waya suna mini magana akan wannan mas'ala sai na dora mas'alar kamar tana da wato sarkakiya afwan
wannan ma'azu bin da
na ah
mabani ne ko na daga ce da fa
ban madani kamar ya
eh
an yi mushi rufa saboda mufradi ne munada ne mufrad kuma kake so kace
ba mahalli
a adama munada mufrad ya kunu marfu'an ko ko ba haka bane ya zaidu ya daudu ya isa duka munada mufrad ai sunan da ba murakkabi ba ya kunu marfu'an wannan shine kaidar sa ana itibarin shine a matsayin mufradi haka ibnu malik ji anan wajab ibna ibna jabal shi kuma shine murakkabin haka aka rubuto shi ka gani yanzu na'am ran nan mun yi magana akan hadisin cewa idan mutun ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a abu ne mashhuri cewa ba a mishi tambayar kabari to cikin karatu sai na ce amma fa hadisin bai inganta ba abin da faɗa kawai kenan ka dauka magana ce mai sauki da ko an faɗa za ta wuce ashe na ci bashi shi ne naga ya kamata in ƙara magana akan wannan mas'alar dan a warware iskaliyar babu shakka akan cewa wannan hadisi ne mai rauni gaskiya wanda ita ce magana mafi inganci cikin maganganun malamai asalin hadisin al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya fitar da shi Tirmidhi ya fitar da shi ta hanyar sahabi Abdullahi dan Amr dan As shine ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi na cewa ma min muslimin yamutu yawmal jumaa aw lailatal jumaa illa waqa'ahu Allahu fitnatan nar babu muslimi da zai mutu ranar jumaa ko daren jumaa kamar yadda daren da muke ciki ko kuma gobe in gari ya waye ranar jumaa sai Allah ya tsare shi daga fitinar kabari to al-Imam Tirmidhi da wannan hadisin sai yace hadha hadithun gharibun kaga kuma Tirmidhi yace gharibun yana nufin bai'i ne yace wa hadha wa hadha hadithun laysa isnaduhu bi muttasilin isnadin sa bai hadu ba yace Rabi'at ibn Sayyid innama yarwi an Abdurrahman al-Habali an Abdullah ibn Amr mutumin da ya riwaya a cikin isnadin daga Abdullah dan Amr mai suna Rabi'a bin Sayyid bin Mate al-Mu'afiri wani hadisi a cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i to na farko tukunna mutum ne mai rauni shi Tirmidhi mai fafa da raunin ba ana sannan kuma baya bai gamu da Amr dan Asu Abdullah dan Amr dan Asu malamin shi shine Abdurrahman Abu Abdurrahman al-Hubali amma anan sai ya ce an Abdullahi dan Amr to kaga akwai sakat kenan akwai inkibai sannan kuma shi kanshi mutum ne mai rauni kamar yadda Bukhari ke fara a cikin Tarikhul Kabir yake cewa inda hu manakir haka Ibnu Hibbana ya kawo shi a cikin kitabu Thiqat amma kuma sai ya ce kana yukhti'u kathiran yana da yawan kuskure wannan shine asalin hadisin dan haka idan ka koma cikin Fathul Bari da Ibn Hajarin ya zo inda ya magana akan babu mauti yawmil isnayn babin da ke bayani akan falalar mutuwa ran litinin shi abin da yau babu kenan sai ga hadisin sahabi Abubakar radiyallahu anhu wanda bai da lafiya ranar litinin ya dinga ce masa Aisha yau yaushe suka ce yau litinin ce to ina fatan Allah ya sani mutu yau saboda irin yau annabiyar su tace bai mutu ba sai da dare yayi daren talata kenan sannan ya rasu sai Ibn Hajarin yake cewa wannan duk da yake ita mutuwa da mutuwa da haihuwa mutum bai da yancin ya zaɓi ran da zai mutu ko ran da zai haife shi in ba yanzu mutane suke shiga haƙƙin Allah suke karambani ba ko yanzu ana akwai wani donan karambani yanzu yana iya yiwuwa mata suna iya zaɓi ran da su haihu yanzu su je a musu mai ake ce mashi CS cesarean abin nan surgery suna iya zaɓa ko mutane ma a duniyar turawa suna iya zaɓi ran da su mutu akwai wannan yancin a wasu wurare to amma dai al-aslu shine baka da za'i ran da zaka mutu ko ran da zaka kace ran da Allah ya ga dama to da haka baka isa ka zaburan da kake so ba amma babu laifi kai fatan neman albarkatuntuwa da wata rana sai na bakar sai neman albarkatuntuwa da ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma an tabbata Allah ne ya zaba manzo Allah ran tafi dacewa sai Ibn Hajarin yake cewa wa ka annal khabar alladhi warada fi fadlil mauti yawm aljum'a lam yasiha inda al-bukhari ga alama hadisin da yazo game da bayanin falalan mutuwa ran juma'a bai inganta ba a gun bukhari faqtasara ala ma wafaqa sharqahu sai ta kaito akan abinda ma wafaqa sharqahu wa ashara ila tarjihi ala ghairihi yayi ishara zuwa ga gabatar da shi akan waninsa yace wal hadisul ladhi ashara ilayhi akhrajahu at-tirmidhi min hadis abdullah ibn amr marfu'an ma min muslimin yamut yawm al-jum'a aw laylat al-jum'a illa waqahu allah fi nasal qabri sai ibn hajar yace fi isnadihi dha'fun akwai rani a isnadinsa wa akhrajahu abu ya'la min hadis anas nahwahu wa isnaduhu adhaf haka ibn hajar ya fada yace isnadin ma abu ya'la din ya farauni to haka kuma malam mai tufatul ahwazi sharhin sunan at-tirmidhi da yazo kan wannan hadisin sai yake cewa da tirmidhi yake cewa wala na'rifu li rabi'ah ibn sayf sama'an min abdullah ibn amr cikon magana tirmidhi ba mu san cewa rabi'ah ya taba jin hadisi daga abin nan amr dan asba sai yace fal hadithu da'ifun linqita'i hadisin mai rauni ne saboda akwai gibi a isnadin sa walakin lahu shawahid yana da wasu shawahid sai ta kawo shaidin da ya kawo daga ciki akwai wannan da ibnu hadirin ya ambata da kuma na ibnu abid dunya da kuma na ibnu wahabin a cikin jami'in dinsa da na baihaqi ta wata hanya daban da lafazin illa bari'a min fitnatil qabri karshe da kuma lafazin mauqufi cewa wuqiyal fattana an tseratar da shi daga wanda yake fitina wato mala'ikan mutuwa mala'ikan tambaya kenan duk da ya gama da ya tabbatar da cewa al-Imam Suyuti ya yi littafi na musamman akan tabbatar da falalan mutuwa ranar juma'a ita ga wannan hadisi amma hadisan hada su suna ƙara kashe junansu to abin da yake jan galibin mutane shine Ash-Shaykhul Albani rahmatullahi alayhi a cikin littafin Ahkamul Janaiz ya kawo shi daga cikin wato abin nan alamatu husnul khatima kuma ya huja da wannan hadisin kuma yace hadisi ne hasan haka nan a cikin da'if da sahih na sunan tirmidhi yace hadisi ne hasan to ya faɗi wannan maganar ne kokarin cewa idan an hada hadisan za su iya tada junansu amma hakikanin takikin da maganganun da malaman suke nunawa shine hadisan ƙara wa junansu rauni suke da haka magana wata fi dacewa shine a ce hadisan masu rauni ne ta fi dacewa da qawaid amma na ilimin hadisi da haka kisa na faɗi wannan magana a ran nan dogaro da maganganun waɗannan malaman wallahu ta'ala a'lam wannan shine kulasar ƙarshen wannan magana da nayi a ran nan ba dama ba magana ta bace maganar malamai ce to kun ji malaman da suka faɗi wannan magana shine nima na faɗa daga gare su Allah ya sa mu dace za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم